أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاتي دا أمنشن الله ستبتا بسا ما في دوككر منزني شغبان دوكن النباوة دا منزني شغبان مو النبي محمد دا إيالن جدن سا ساركاكا دا دوكن صحبان سا مدوككا دا ودن سكبيو باين سودا كيوتا تاوا هريزوا رانا تاشن القيامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ƴan uwa barkamu da haduwa a wannan yammaci mai albarka a cikin kashi na hudu na wannan shiri namu mai albarka wato kundin tarihin annabawa alaihimus salam shiri ne wanda yake zuwa muku daga kafar gidan rediyon Badagi FM mita 90.1 karkashin daukar nauyin wani bawan Allah da fatan Allah ya saka mishi da alkhairi kuma idan na fada da farko wannan shine kashi na hudu a cikin wannan darasi namu mai albarka kuma a kashi na uku in ba a manta ba mun fadi tarihin shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam har zuwa wafatinsa to dama in ana maganar annabawa alaihimus salam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shugaban su baki daya to amma na farko daga cikin su shine annabi Adam alaihi salam shine farkon bayyana shine kuma kakan dukkan jinsi na dan adam dan haka sai na zabi bayan tarihin shugaban annabawan baki daya to kuma kawo tarihin kakan dukkan kowa da kowa shine annabi Adam alaihis salam annabi Adam alaihis salam shine na farkon kerawa a cikin jinsin dan adam a wannan duniyar tamu kamar yadda ayoyi da hadisai suka bayyana daga cikin ayoyin da suka yi magana akan halittar annabi Adam alaihi salam akwai ayoyin suratul baqara wadanda a cikin su Allah subhanahu wataala yake cewa wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa har zuwa inda Allah subhanahu wataala yake cewa wal ladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun sannan bayan wadannan ayoyin akwai suratul nisa'i aya ta farko inda Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba sannan bayan wannan akwai ayoyin cikin suratul hujurat aya ta 13 inda Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu dai waɗannan ayoyi abinda suke kunshe da shi bayanin halittar jinsin dan adam a cikin ayar suratul baqara Allah subhanahu wataala ya fadi lokacin da yake gaya wa mala'ikunsa cewa lalle shi zai sanya wato wata halitta wato za ta zama halifansa a doran ƙasa to mala'iku alaihimus salam sai suka yi aiki da abinda suka riga suka sani cewa kafin halittar dan adam dama akwai wasu halittu da Allah ya halicce su kuma ya sanya su a wannan doran duniyar tamu to sun yi sabo sun zubda jini daga ƙarshe Allah subhanahu wataala ya turo mala'iku suka kore su aka fidda su daga doran duniyar to shi yasa a yanzu ma da Allah subhanahu wataala ya gaya musu cewa zai yi wata halitta da zai sanya ta da zamto halifarsa a doran ƙasa sai suka ce ataja alufiya man yubsiru fiha ka sanya wasu wanda za su yi barna a bayan ƙasa wai su fiko dima'a kuma wanda za su zubar da jinayi kamar yadda malamai suka kawo a cikin littafansu musamman ma malaman tafsiri in na magabata lokacin da Allah subhanahu wataala ya gaya musu wannan to su mala'iku dama sun dade suna cewa ai koda Allah ya halicci wata halitta ba za ta fi su girma a wajen shi ba kuma ba za ta fi su yawan ibada ba dan haka anan din ma sai suka cewa ya ubangiji yanzu ka sanya wasu wanda za su yi barna a bayan ƙasa alhali mu ga mu bayinka ne wa nahnu sabihu bihamdika wa nuqaddisu lak alhali mu ga shi muna yawan tasbihi kuma muna tsarkake ka malamai suka ce mala'iku sun riga sun sani cewa yin sabo da kuma zubda jini abu ne mai yiwuwa a gun duk halittar da aka ajiye ta a nan doran ƙasa domin kafin annabi Adam alaihis salam dama Allah ya halicci aljanu kamar yadda Qatada daga cikin magabata ya faɗa Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu yace ya kasance tun kafin halittar annabi Adam da kamar shekara 2000 akwai aljanu da Allah ya halicce su ya sanya su akan wannan doran kasar sai suka kasance suna zubar da jini suna yin barna a bayan kasa dan haka sai Allah subhanahu wataala ya turo wata runduna ta mala'iku domin su kore su su fidda su suka kore su kuma suka fidda su daga doran kasar suka koma can bangon duniya da kuma tsibirai da suke can gefe an ruwaito makamancin wannan fassara daga sirna Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu hakanan al-Imam Hassan al-Basri shi ma ya faɗi irin wannan yace ai Allah ne subhanahu wataala ya musu ilhamar haka su mala'ikun suka faɗi wannan zancen a wani kaulin kuma malamai suka ce mala'iku sun faɗi wannan zancen ne saboda abinda suka riga suka yi tsinkaye gare shi daga abinda yake rubuce a jikin Lauhul Mahfuz sun karanta a jikin Lauhul Mahfuz cewa lalle Allah zai halicci wata halitta wacce za ta rayu a doran kasa wanda kuma za su yi barna su yi sabo su zub da jinin yan uwansu wasu kuma daga cikin malamai suka ce a mala'ikun nan ne Haruta da Maruta su suka gaya wa sauran mala'iku cewa lalle akwai wani abu da zai faru a doran kasa idan har aka sanya wasu halittu wanda za su zauna wannan duka Ibn Abi Hatim ya ruwaito shi ta hanyar Abu Ja'far al-Baqir a wani kaulin kuma aka ce domin cewa su mala'ikun sun riga sun sani cewa ba za a halicci wata halitta daga wannan doran kasar ba kuma a sanya ta a doran kasar face sai ta zamto mai yawan barna a bayan kasar fadan su kuma mala'ikun da suka ce wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka ai suna nufin cewa ya ubangiji mun kasance mu ne masu yawan ibada muna bauta maka babu kwaya ɗaya daga cikin mu da ya taba saba maka idan har waɗannan da zaka halitta zaka yi su ne don su bauta maka to ai mu ga mu nan kullum muna ibada muna bauta maka dare da rana babu tsayawa babu dinawa sai ubangiji ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamun ai ni na san abin da ku ba ku sani ba wato na san abin da ba ku sani ba na daga maslaha marin jayya cikin wannan halittar da zan yi sannan kuma na san cewa a cikin waɗannan halittun da zan halitta za a samu annabawa da manzanni da siddiƙai da shahidai da salihan bayin Allah sannan sai Allah subhanahu wataala yayi nufin bayyana musu daukaka ta shi annabi Adam alaihi salam ta hanyar wato bashi ilimi wanda su ba su sani ba sai Allah subhanahu wataala ya faɗa a gaba ya ce wa allama Adam al-asma'a kullaha sai Allah ya sanar da annabi Adam alaihi salam sunaye baki ɗayansu to malamai sun yi sabani game da shin waɗanne sunaye ne aka sanar da annabi Adam alaihi salam Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu yace sunaye ne irin na mutane wani sunan shi kaza wani sunan shi kaza ko kuma sunaye ne irin na jinsin abubuwa kamar misali a ce mutum doki dabba jaki bishiya da dai sauransu al-Imam Mujahid daga cikin magabata shi kuma yace ai ubangiji ya sanar da shi sunayen abubuwa ne da gurgurdan yadda Allah zai yi su kanana kananan abubuwa da manyan su haka nan a wani kaulin kuma shi dai Mujahid din yace Allah ya sanarwa annabi Adam alaihi salam sunayen kowanne dabba da kowace halitta wacce za a yi ta an doran kasa wannan shine abinda shi ma al-Imam Sa'id bin Jubair da kuma Qatada da wasunsu daga cikin magabata suka faɗa Rabi'u shi kuma yace Allah ya sanar da annabi Adam alaihi salam sunayen mala'iku Abdurrahman bin Zaid radiyallahu anhu yace Allah ya sanar wa annabi Adam sunayen zuri'arsa waɗanda za a haifa nan gaba amma dai sahihin abin da malaman tafsiri suka fito garo a kai shine ai sunayen zatin abubuwa ne Allah ya sanar da shi da kuma ayyukan kowanne abu annabi Adam alaihi salam Allah ya sanar da shi abu kaza amfanin shi kaza abu kaza amfanin shi kaza abu kaza amfanin shi kaza wanda su kuma mala'ikun ba su sani ba wannan shine abin da sayyidina Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ya fassara ayat da shi Imam al-Bukhari ya rawaito wani hadisi da shi da Imam Muslim daga Qatada daga sayyidina Anas dan Malik radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutane za su taru mu'mine a ranar al-kiyama sai su ce a tsakankanin su me zai hana mu nemi ceto a wajen ubangijinmu domin mu samu hutu daga wannan tsayawar da muke yi to sai su je wajen annabi Adam alaihi salam su ce ya Adam kai ne baban dukkan mutane ubangiji ya halicce ka da kudurarsa sannan ya sanya mala'iku sun yi maka sujada kuma ya sanar da kai sunayen kowanne abu to kaga muhallu shahid din kenan cewa Allah ya san da shi sunayen kowanne abu summa aradahum ala almalaikati sai ubangiji subhanahu wataala ya gindayar da waɗannan abubuwa a gaban dukkan mala'iku sai ya ce musu anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin ku bani labari game da sunayen waɗannan abubuwa in kun kasance ku masu gaskiya ne al-imam hasan al-basri yace yayin da Allah subhanahu wataala yayi nufin zai halicci annabi adam da mala'iku sun ce ai la yakhluqu rabbuna khalqan illa kunna a'lamu minhu suka ce ai Allah ubangijinmu ba zai halicci wata halitta face sai mun kasance mafiya ilimi daga wannan abin da za a halitta dan haka sai Allah ya jarrabe su da wannan shine Allah ya ce an bi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin ku bani labari game da sunayen waɗannan abubuwan in kun kasance masu gaskiya cikin abin da kuke rayawa na cewa ba zan halicci wata halitta face sai kun fita ilimi to su kuma kasancewar dama ba su san sunayen abubuwan ba ba san sunan komai daga cikin abin da aka fara din ba dan haka sai suka yi itirafi suka ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim udurcewar tsarkaka ta tabbata gare ka ya Allah la ilma lana illa ma 'allamtana ai babu wani ilimi babu wani sani gare mu face abin da ka riga ka sanar da mu hakika ya Allah kai ne masani kuma mai hikima ai ma'anar haka shine wajen cewa tsarkaka ta tabbata gare ka ka sha gaban wani daga cikin halittunka ya san wani abu daga cikin iliminka sai gurgurdan abin da ka sanar da shi kamar yadda Allah ya faɗa wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a to daga nan sai Allah subhanahu wataala ya yi nufin nuna musu fifikon annabi Adam alayhi salam akan su sai ya ce wa annabi Adam ya Adamu anbi'ihum bi asma'ihim ya kai Adamu ba su labari game da sunayen waɗannan abubuwan falamma an ba hum bi asma'ihim ya inda annabi adam alayhi salam ya ba su labari game da sunayen abubuwan da su ba su sani ba sai Allah ya ce musu alam aqul lakum shin da ma ban riga na ga muku bane inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi cewa ni na san abin da duk yake boye a cikin sammai da ƙasai wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun kuma na san abin da kuke bayyanawa da kuma abin da kuka kasance kuna boyewa malamai suka ce ma'anar wa a'lamu ma tubduna cewa na san abin da kuka bayyana abinda kuka bayyana din nan shine fadar ku da kuka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha cewa wai ubangiji yanzu ka sanya wani halitta a doran ƙasa wanda zai yi barna a cikin ta kuma kuntum taktumuna kuma cewa abinda kuka kasance kuna boyewa shine ai zancen ku da kuka kasance kuna boyewa ana nufin iblis yayin da ya boye girman kai a cikin zuciyar shi da kuma yin gasa da annabi adam alaihi salam wannan shine abinda sa'id ibn jubair da kuma mujahid da Suddi da Bahak da Imam Sufyan al-Thawri suka faɗa game da wannan ayar shine kuma abin da Ibn Jarir ya zaba a cikin tafsirin sa shi kuma al-Imam Qatada da Hasan al-Basri da Rabi'u da Abu al-Aliya suka ce wa alamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun ayi abin da ku kasance kuna rayawa a zuciyarku cewa Allah ba zai halicci wani abin halitta ba face sai kun fishi sani kuma sai kun zama ku ne mafiya daraja mafiya girma akan dukkan abin da Allah zai halitta to a gaba sai Allah subhanahu wataala da yace wa yaqulna lil malaikati isjudu li adam ya rasulullahi ka ambaci yayin da muka gaya wa mala'iku ku yi sujada ga annabi adam fasajjadu sai suka yi sujada illa iblisa aba sai iblisa ne yayi taurin kai ya bijire wasakbara yayi girman kai to wannan Allah subhanahu wataala ya bayyana girmamawa ce mai girma ga annabi Adam alaihi salam yayin da ya halicce shi da kudurarsa sannan kuma ya busa masa numfashi daga ruhinsa kamar yadda ya faɗa fa iza sawaitu wa nafaqtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin to kaga wannan mukamai ne na girma guda hudu wanda Allah subhanahu wataala ya yi wa annabi Adam alaihi salam ya halicce shi da kudurarsa mai girma na biyu kuma ya busa mishi numfashi daga ruhinsa na uku kuma ya umarci mala'iku su yi sujada gare shi na hudu kuma ya sanar da shi sunayen abubuwa wanda su mala'ikun ma ba su sani ba wannan girma ne guda hudu da Allah subhanahu wataala ya wa annabi Adam alayhi salam a wata ayar kuma a cikin suratul a'raf aya ta 11 zuwa ta 12 anan ma Allah subhanahu wataala ya kawo wani abu daga cikin tarihin annabi Adam alayhi salam Allah madaukakin sarki yace walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adam
fasajadu ila iblis lam yakun min as-sajidin qala ma mana'aka alla tasjuda idza amartuka qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin wato Allah subhanahu wata'ala yana bamu labari game da halittar kakanmu annabi Adam Allah yace hakika mun riga mun halicce ku sannan mun kyautata surar jikinku sannan sai muka cewa mala'iku ku sujada ga annabi Adam fasajadu sai suka yi sujada baki ɗayan su ila iblis sai iblis ne kawai kadai bai yi ba lam yakun min as-sajidin sai dai iblis ne kadai bai kasance daga cikin masu yin sujada ba sai Allah ya tambaye shi ma mana'aka Allah tasjuda idza amartuka me ya hana ka kai sujada ya kai iblis yayin da na umarce ka sai shi iblis yayi taurin kai ya bijirewa ubangiji yake fada karara ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin aya ubangiji ni na fi shi daraja ka halice ni ne daga wuta shi kuma ka halice shi daga yumbu al-imam hasan al-basri yace anan wajen shi iblis yayi kiyasi ne shine farkon wanda ya fara yin kiyasi a duniya kuma kiyasin nashi kiyasi ne fasidi saboda yayi kiyasi ne babu ilimi a ciki al-imam muhammad bin sirin yace farkon wanda ya fara yin kiyasi shine iblis la'anatullahi alayhi hakanan masu bautar rana da masu bautar wata da masu bautar wannan Allah baki ɗaya to dukkanin su basu fada cikin wannan shirman mafaci sai ta dalilin yin kiyasi haka ibnu jarir ya ruwaito daga gare shi wato shi iblis la'anatullahi alayhi yayi kiyasi ne tsakanin shi da annabi adam alayhi salam wato yayi kiyasi ne daga abin da aka halice shi wuta da kuma abin da aka halice annabi adam daga gare shi wato ƙasa sai yake ganin cewa ai wuta tafi yumbu daraja shi a tunanin shi saboda ya ga wuta ai tana iya kona yumbu shi kuma yumbu kamar ba zai wa wuta komai ba da haka sai yake ganin kanshi a matsayin kamar yafi annabi adam alayhi salam daraja da haka sai ya kiyin sujada gare shi ya bijirewa umarnin ubangiji duk da cewa ga umarni karar da Allah ya mishi amma bai bi ba da haka duk wani kiyasi da za a yi a cikin addini idan ya zanto yayi muqabala da nassi daga Allah subhanahu wata'ala to wannan kiyasin batacce ne malamai suka ce ai shi iblis la'anatullahi alaihi kiyasi yayi na rashin ilimi domin hakika yumbu yafi amfanarwa fiye da wuta domin shi yumbu na farko dai ƙasa akan ta ake yin shuka wanda wannan shuka a ciki ake samun abincin da dan adam ke ci sauran halittu ma suke ci sannan ita shi yumbu akwai juriya tare da shi akwai juriya da kuma yin abu sannu sannan kuma akwai abu yakan tsuro akan yumbu ko akan ƙasa sannan kuma ya girma har a amfana da shi idan kuwa wuta babu wani abu na amfani da zai tsuro a cikinta har ya girma wani ya amfana da shi ita wuta akwai kuna a cikinta da kuma sauri don haka yumbu yafi amfanarwa fiye da wuta sannan sai Allah subhanahu wata'ala ya riga ya sharrafa annabi Adam alaihi salam ya girmama shi da ya halicce shi da kudurarsa sannan kuma ya busa masa numfashi daga ruhinsa saboda haka sai Allah subhanahu wata'ala ya umarci mala'iku su sujada gare shi kasancewar ya san abin da su ba su sani ba kamar yadda a cikin suratul hijri aya ta 28 zuwa aya ta 35 nan ma Allah subhanahu wata'ala ya kawo wani abu daga labarin annabi Adam dai kamar yadda muka faɗe shi a baya hakanan a cikin suratul isra'i aya ta 61 zuwa ta 65 nan ma dai Allah ya kawo labarin annabi Adam alayhi salam da kuma suratul kahfi aya ta 50 Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam ka ambaci yayin da muka gaya wa mala'iku ku yi sujada ga annabi Adam alayhi salam fasajadu sai suka yi sujada baki ɗayan su ila iblisa sai dai iblis ne kadai bai yi ba kana minal jinni shi iblis ya kasance ne daga cikin aljanu fa fasaka an amri rabbi sai ya fita daga da'ar ubangijinsa wato ya fita daga da'ar ubangijinsa da gangan saboda taurin kai da kuma girman kai to anan sai malamai suka yi sabani game da iblis shin iblis ainihin shi aljani ne ko kuwa mala'ika ne malamai sun rabu kashi biyu anan wasu malamai sun ce aljani ne shi wasu kuma sun ce a'a shi ma yana daga cikin mala'iku al-imam shahar bin hushib yake cewa iblis ya kasance daga cikin aljanu ne yayin da suka sabo a bayan ƙasa sai Allah subhanahu wata'ala ya turo wasu runduna na mala'iku suka karkashe su suka kore su daga doron ƙasa suka koma kan tsibirai da tsibiran da ke kan babban kogin da yake waye duniya. Iblis ya kasance yana daga cikin waɗanda mala'ikun suka kama suka dauke shi suka tafi da shi sama. To ya kasance tare da su a can yana bautawa Allah. To yayin da kuma aka umarci mala'iku su zira ga Annabi Adam sai ya ki saboda girman kai. Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Abbas da kuma wasu jama'a daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Sa'id ibn al-Musayyib da kuma wasun su sun ce Iblis ya kasance shugaba ne a cikin mala'ikun da ke saman duniya. Abdullahi dan Abbas shi kuma yace a lokacin nan ya kasance sunan shi Azazilu shi Iblis. A wata riwayar kuma daga gare shi yace sunan shi Al-Haris. An-Naqash yace al-kunyar Iblis a wancan lokacin ana kiran shi Abu Kardus. Abdullahi dan Abbas yace Iblis ya kasance yana daga wani nau'i ne na mala'iku waɗanda ake kiran su jinnu. Wanda sun kasance su ne masu tsaron gidan aljanna. Kuma ya kasance yana daga cikin madaukakan cikin su, kuma yana daga mafiya yawan ilimi a cikin su da kuma yawan ibada. Kuma yana daga cikin waɗanda Allah ya halice su da fuka-fukai guda hudu. To bayan ya saba wa Allah sai kuma Allah ya canza halittar shi aka maida shi ya zama shaydani abin jefiya. Allah subhanahu wata'ala ya kawo labarin da Annabi Adam din alayhi salam har ila yau a cikin suratu Sad aya ta 71 zuwa ta 75 da kuma suratul A'raf ila yau aya ta 16 zuwa ta 17. Bayan an tsine mishi shi Iblis, to maimakon ya nemi gafara Iblis sai ya wauta, sai ya nemi izini a wajen Ubangiji yace anzirni ila yau yub'asun, ya Allah ka jinkirta mu har zuwa ranar da za a tattashe su. Wato Allah ya jinkirta mishi kar ya karbi ransa har zuwa ranar alkiyama. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mishi innaka minal munzirin, ai lalle kai kana daga cikin waɗanda aka jinkirta. To anan ma har ila yau sai yayi wani furuci kuma a gaban Ubangiji, sai ya ce ai fa bi izzatika la uguyannahum ajma'in, ya Allah ina rantsuwa da buwayarka wallahi lalle sai na batar da su baki ɗayan su. A wani gun kuma kamar a cikin suratul A'raf aya ta 16 cewa yi fa bima agawaita ne la aqudanna lahum siratakal mustaqim, to ya Ubangiji tunda kuwa ka tsine min ka halakar da ni ta dalilin na saba maka na kiwa wannan sujada, to lalle la aqudanna lahum siratakal mustaqim, to wallahi ina rantsuwa da kai sai na tsaya musu wato akan tabarkin kamar yadici. Suma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsara mushakirin. Iblis yace sannan kuma zan rika zuwa musu ta gaban su da ta bayan su da ta daman su da ta hagun din su, wala tajidu aktsarum shakirin, zan ziga su wato zan kautar da su daga kan tafarkin kamar da yace ba za ka samu da yawa yawa daga cikin su sun zama masu godiya gare ka ba. To wannan alƙawari ne da shi Iblis yayi kuma ya rantsuwa gaban Ubangiji. Dan haka dacacce shine wanda ya saba wa Iblis, ya saba wa san zuciya, ya bi Allah, ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda ko da ya bi san zuciyar shi kuma ya bi Iblis, to shikenan abinda Iblis din nan ya faɗa zai tabbata akan shi. To kuma bayan Iblis ya faɗi wannan, shi ma Ubangiji subhanahu wataala Ubangiji ya rantsuwa ya ce la amla anna jahannama minka wa min man tabi'aka minhum ajma'in, Allah ya ce wallahi sai na cika wutar jahannama da kai da duk wanda ya bi ka daga cikin su. Wato duk wanda ya biye wa Iblis, ya bi ra'ayin Iblis daga cikin ƴaƴan Annabi Adam alayhi salam, to Allah ya yi rantsuwa cewa sai ya sanya shi tare da shi a wutar jahannama. Allah ya kiyaye mu. To wannan shine abin da ya faru tun daga halittar Annabi Adam alayhi salam zuwa lokacin da Allah subhanahu wataala ya sanya mala'iku su yi mishi sujada ta dalilin ya san abin da ba su sani ba, zuwa kuma lokacin da Iblis ya ƙi yin sujada, sannan kuma aka tsine wa Iblis din aka sauko da shi zuwa doron duniya. Wannan shine abin da ya faru. Insha Allahu a shirinmu na gaba za a ji abubuwan da suka biyo baya saukowar Annabi Adam alayhi salam zuwa nan duniya da kuma halittar kakarmu Nana Hawwa'u matar Annabi Adam alayhi salam da abubuwan da suka faru a sannan din. Za mu jijji abin da kuma malamai suka faɗa game da fassarar ayoyin da suka zo a cikin Alƙur'ani game da wannan kissar.
a madadin shugabar wannan shirin malama Hajara Muhammad Sambo da kuma wannan gidan radio mai albarka na Badagi FM mita 90.1 ni Muhammad An-Nasir Muhammad nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai a wani shiri kuma na gaba insha Allah.